tawaziru kujeti mada. Amaria takunki kekoye sawa yau mata sun gamsu ajin kika sanya sawaye rama amaryar nan yar kirkin kin mura iyaye bai sallakai ne ango dodo nause fugo damdin sabbata tane da kai da yane mai fasataro damdin kamfanin fata na sakwata babban kwaro an ganye sal Allah dai ya raka aure sunna ne babban alkhairi ne kai aure shi ne ribar soyayya kun ji masoya faisal an gan rahmatin ne yau kun dace kai dadin soyayya bai kwatanto kun kuma soyayya faisal an gan rahma yau kun kuza akoya aljanna ce take da jiran ki amarya dan Allah kalla mun sanya dabuwa da iyaye sa'ilin da kwalla amma ki sani Faisal zaki ki zai kula ki Faisal shi diyan kirki ne kin ga bai barki Faisal kin ga dan albarka ne kuma mai sa'a ne sannan dan mutunci ne na uba shigin mutane ya miji safi da giwa na umai gidan matasa Faisal an gan rahama zaki muna yaba ma girma da daukaka Allah ya yi ma hakan ka nema taka asali banke ba sai kara da fauna jirge ka tashi jirge karfe kana da karfe amarya ke kamar rahama zan masha yabo ne samun kamar ki ko a cikin mata hakan rabo ne Faisal mijin ki na tsananin sanki hakan ki gane halin ki zaki nuna mai kyau yanzu lokaci ne ki ladabi ki mai biyayya rahama rike amana mata cikin gari ko sun fudare ke zaya nuna san so a ta idan magana zaki kuna ki tauna matsala za ta zo kira Faisal kawai ku zauna aure ku kai na soyayya dadi zamanin sunna
ranar farin ciki soyayya ce ta kai ga aure
zauna gidan miji rahama Faisal mijin ki ba wai ba
shi dai gidan miji dadin sa da ban sirrin cikin kaure
ki dai amarya daure kirkin kike mai dadi aure ki kai na kauna duniyar ki tai dadi a zaman gidan miji dai hakuri ka sanya ta dadi Faisal yana ya baki kan san ki ne yake gaudi dangi suna maraba aure an yi ga ku yaye suna maraba kanne suna maraba abokai suna maraba daga waye suna maraba Faisal mijin rahama kiwa kai kai iso karakabuwa hadari ciki na sadatawa mai kin kaza ya mutu gawa
Faisal cikin dukannin lamuran ka alamo cike da baiwa
mai tambari na baba mai tambari na ogan
ciya mai yanzu duniya ta ku da rabbi shi yake baku
Allah ji bashirko ku Allah ya zare gwani zaki
bai gidan mu oga gwanci kai ka tara zuga bai ci yaruwa da guga mu kam sai mu duka ganga
bashir ne ko ka masu gayya
baban mu sannu oga Allah da ga mu ji mazamfa ma
ranar farin ciki soyayya ce ta kai ga aure zauna gidan miji rahama Faisal mijin ki ba wai ba
shi dai gidan miji dadin sa da ban sirrin cikin kaure
to 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 yau
ranar farin ciki soyayya ce ta kai ga aure
zauna gidan miji rahama Faisal mijin ki ba wai ba
shi dai gidan miji dadin sa da ban sirrin cikin kaure